ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نقول مسلمين masallaci mai tada barka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna ranar Lahadi 25 ga watan Ramadan, hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1442, wanda ya yi daidai da 16 ga watan Hudu miladiyyar Isa dan Maryam alayhi salatu wassalam shekara ta 2023. Dan dasawa daga inda muka tsaya na tafsirin Alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka, a jiya mun fara tafsirin suratul Bayyina, mun fassara ayoyi guda 4 ko 5, mun tsaya daidai aya ta 6 alaramar bismillah innal ladina kafaru.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. Lalle waɗanda suka kafirce ma'abuta lillahi da kuma mushrikai, lalle sun dawwama a cikin wutan jahannama, za su shiga wutan jahannama suna masu dawwama a cikinta. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗanda su ne mafi sharri halitta. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya. Kuma lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari, waɗanda su ne mafi alheri halitta. Jazahum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Sakamakonsa a wajen Ubangijinsu shi ne aljanna wadda ƙoramu suke gudana, aljanna wadda take za su dawwama a cikinta, wadda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu suna masu dawwama a cikin wannan aljanna har abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su, kuma su ma sun yarda da shi, sun lamince da abun da suka iske na alƙawullan da ya yi musu. Zalika liman kashiya rabba. Kuma lalle wannan sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya gai ya dace ne, ko kuma na wanda ya bi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. A waɗannan ayoyi guda uku bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa waɗanda suka yi ma'abuta littahi da mushrikai waɗanda suka kafirce, Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa ba su gushe ba, suna akan kafirce su har lokacin da hujja ta tsaya musu. Shine Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gaya mana wannan hujja wanda tazo musu yace rasulun minallahi yatlu sufan ba'ad manzo daga wajen Allah yana karanta wasu takardu yana karanta littafi mai girma wanda yake sarkakacce dida tare da wannan hujjoji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗannan littafan da yake karanta amma wa'annan kafirai ma Abu Talib tayi wanda suke Yahudawa da Kirista Yahudawa da Nasara da kuma mushrikai wanda ke bauta ma wani abu wanda ba Allah ba wanda daga ciki wasu suna bautar gumaka wasu suna bautar itace wasu suna bautar rana wasu suna bautar aljanu ko dai wani irin abu bauta ne yana cikin wannan shirki wanda suke bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba subhanahu wataala Allah subhanahu wataala bayan ya ga mu wannan sai ya ci gaba da ga mu makoma kowanne ɗaya daga cikin mutane yake ga mu makoma wa'annan kafirai wa'annan hujja ta tsaye a gare su Allah subhanahu wataala ya turo musu manzo kuma ya turo musu littafi kuma tare da cewa wannan manzon sun san da shi sun san da wannan manzon a cikin littafin su kuma yanda Allah subhanahu wataala yake ga mu yake cewa ya kuna kuma ya kuna abuna sun san shi kamar yadda suka san da yansu da sunayen shi da sukofin shi da komai na shi amma duk da wannan suka ƙi yin imani shine a cikin wannan ayoyin Allah subhanahu wataala yake ga mu kokowarsu Allah subhanahu wataala yake cewa lalle wanda suka kafirta na daga cikin ma'abutan littafi su ne Yahudawa wanda aka saukar musu da Taura da kuma Nasara wanda aka saukar musu da Injila da mushrikai muka ce mushrikai dukkan wani wanda zai bauta ma wani abu wanda ba Allah ba yana shiga cikin mushrikai duka da shi da kafirai Nasara da kafirai Yahudawa duka kafirai ne Allah subhanahu wataala shi yasa ya game su a nan baki ne yace innal ladina kafaru lalle wa'anda suka kafirce mu ayoyin Allah suka kafirce mu wannan manzannin da Allah subhanahu wataala ya turo suka kafirce mu littattafan da ya saukar mu manzannin na daga wa'anda aka ba littafi da kuma mushrikai wa'anda su ba babu wani ba ba su littafi ba ko kuma an turo manzan ba sai ruko da wancan tsohon addinin ba amma suna ruko suna bauta mu wani abu wanda ba Allah ba subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ce fi nari jahannama khalidina fiha dukkan su ranar gobe alkiyama a cikin wutar jahannama ne za a je wa su a cikin wutar jahannama ne Allah subhanahu wataala zai sa su za su kuma dawwama a cikin ta Allah subhanahu wataala ya ci gaba da gaya mun cewa ulaika hum sharrul bariya waɗannan mutane waɗannan kafirai wa'anda aka ba su littafi aka turo musu manzo suka ƙi yin imani da kuma mushrikai wa'anda suke bauta ma wani abu wanda ba Allah ba suke bauta ma gumaka ko suke bauta ma itace ko suke bauta ma rana ko suke bauta ma wata dabba ko suke bauta ma mala'iku ko kuma suke bauta ma wani bawan Allah da cewa shi wani ne duka Allah subhanahu wataala ya ce waɗannan ranar gobe da kiyama zai je wa su a cikin wutar jahannama wanda za su dawwama a cikin wannan wutar ba za su yi tuba har abada Allah subhanahu wataala ya ga mu a wannan wajen ya ce ba za su mutu a ciki ba kuma ba za a taba dauke musu azaba ba daidai da sakan guda duk lokacin da watan su suka zuga ne Allah subhanahu wataala ya ce za a maida musu wasu watu wanda ba waɗannan ba kuma a ƙara tuni za a ƙara mutu da za a ƙara musu azaba suna cikin wannan azabar har abada Allah subhanahu wataala ya ce khalidina fiha ai suna cikin wannan mutai ba za su yi tare da cikin ta ba suna masu dawwama a ciki wannan yana nuna cewa kafirci ko kuma shirka da Allah subhanahu wataala ba karamin bala'i ba shi yasa za ku ji sau da yawa malamai duk in sun zo gaban shirka za su tsaya su yi bayani ko da ko sun yi bayanin yayi su ba kirga a majalisin nasu saboda hadarin shirka hadari ne babba Allah subhanahu wataala ya ga cewa yana gafarta mu abin da aka yi mushi kuma bayan shirka amma shirka kuma Allah subhanahu wataala bai gafarta ba kuma makoman wanda ya mutu yana bautan wani Allah ko ya kafirce mu abin da aka turo mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi makoman shi shine wutar jahannama haka kuma wani mushriki ne da mushrikai duk wanda ya mutu shi ma yana shirka yana bauta mu wani wanda ba Allah ba
ko kuma yana sarrafa wata bauta wanda babu wanda ya cancanta a yi ma wannan bautar sai Allah, to ya sani cewa shi ma ya shiga cikin waɗannan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fi nari jahannama khalidin fiha, ranar gobe alkiyama za su tattaru duka, za a jewa su a cikin wutar jahannama suna masu dawwama a ciki. Wannan ke nuna mu cewa kafirci ba karamin musiba ba ne, kuma kafirai duka tun daga aiko manzanni, tun daga annabi Nuhu har ya zuwa yanzu, duka kowane irin kafiri ne, ko wanda yake ikrari yana kan addinin da aka addini ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko. Kamar mabiya annabi Isa za ka ga suna ikrarin cewa suna biyan annabi Isa ne, kenan suna biyan wani addini ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko. Haka mabiya annabi Musa za ka gani su ma suna ikrarin Yahudawa kenan, suna ikrarin suna biyan addinin annabi Musa ne wanda addini ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi. To daga ida irin waɗannan kafirai da kuma kafirai waɗanda suke mushrikai waɗanda daga cikin al'umma annabi suke, lokacin da ya zo suka ƙin imani da shi, da kuma waɗanda sun yi imanin da shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayi wasu abubuwa, ya ce duk wanda yake aikata wannan abubuwan to ya sani ya wuce daga wannan addinin da nazo da shi, kuma suke aikata wannan abubuwa ko da za su yi to su yi sallah cikin mutane, su yi azumi tare da mutane, su je masallatai, komai da suke yi ana kiransu musulmi, suna sallah suna komai, in dai har suna yin waɗannan shirke-shirken wanda Allah subhanahu wa ta'ala da manzanshi suka gani cewa ne su kafirci, to su sani cewa da su da kafirai da ke zuwa coci da Yahudawa duka ɗaya ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da kafirai da aka ba littayi da mushrikai duka fi nari jahannama khalidin fiha, dukkansu a cikin wutar jahannama ne za su dawwama a ciki. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewa sanin da ya yi na shirka, sanin da ya yi na bala'i da yadda take raba bawa da addinin shi, shi yasa yake ce wa sahabban shi babu abin da na yi tsoro a gare ku game shirka, ya ce game shirka wadda take karama, suka ce miye shirkul asghar ya rasulullah, ya ce masu ariya wannan shirka karama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce wa sahabban shi yana ji musu tsoron wannan shirka. Shi yasa wani hadisin da Imam Muslim ya kira hadisin Abi Huraira, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahli min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasrani thumma yamutu wa la yu'minu billahi ursiltu bihi illa kana min ashabina, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rance da wanda ran shi yake ga hannun shi, ya rance da wanda ran Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hannun shi, cewa Allah subhanahu wataala yace babu wani mahaluki a doran kasa da zai ji da ni, zai ji labari na, zai ji cewa ga manzo can an turo, yace ba Yahude ne ko ba Nasari, kenan ba Yahude ne ko ba Nasari, ya ji labari sako ya kai mashi cewa an turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yace summa yamutu wa la yu'minu billahi ursiltu bihi, sannan wannan ba Yahude ko ba Nasari ya mutu bai yi imani da abin da nazo da shi ba, bai yi imani da ni ba da kuma abin da aka turo da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa kana min ashabillah, ba ce sai ya kasance cikin ƴan muta, kenan wannan ke nuna mana tunda Allah subhanahu wataala ya turo manzon shi babu wani addini da Allah subhanahu wataala yake karba in ba wannan addini ba. Shi yasa wani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu daga cikin sahabban shi da wani abu na attaura ne da shi suna karantawa, ya ce musu ina raye kuke karanta su attaura, ya ce walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, ya ce ko da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kasance raye to babu abinda zai kubutar da shi ya samu tsira da gobe da kiyama, sai ya ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna dina inda Allah islam, lalle addini a wurin Allah shi ne musulunci. A wani wajen ya ce wa man yabda ghayra al-islam dina falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, duk wanda ya rike wani addini wanda ba addini musulunci ba Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karba mashi ba, kuma ranar gobe da kiyama yana cikin wa'anda suka yi asara. Kenan wannan ke nuna mana cewa tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo manzon shi to duk wasu addini da ke da kwai Allah subhanahu wataala ya shayi su ya gama da su babu wani addini wanda Allah ya yarda da shi in ba addinin musulunci ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu mahaluki ba nasare ne ko ba yahudi sako zai kai mishi zai samu labarin cewa gani an turo ni ga manzon da aka turo ko da ya yi imani da ni ba har ya mutu ba ce sai ya kasance daga cikin ƴan wuta kenan wannan ke nuna mun kafirci kowane iri ne kafirci kowane iri ne to makomashi ranar gobe da kiyama wutar jahannama ce so da yawa an ce kafiri musulmi ba su kawo masu yin aikin kafirci na cikinsu sai su dinga ganin yahudawa da kirista wanda bai karɓa kalmar la ilaha illallah ba amma su da yawa akwai wanda sun furta kalmar la ilaha illallah amma kuma wasu ayyukansu sun hudda su daga cikin wannan musulunci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani daga cikin sahabbai suka tambaye shi ya kai manzo Allah ayyi dambu azam wani irin zunubi ya yi girma a mafasa wani irin laifi ne ya yi girma wanda ummatin ya yi shi ya yi ƙarshe babban laifi ya ce an ta ya ala lillahi niddan wa muharraba ka sa ma Allah subhanahu wa ta'ala kishiya a cikin bautar shi alhali kuma cewa shi ya halitta kuma sau da yawa za ka samu a cikin mutane musulmi waɗanda sun karɓa sunan musulunci wasu da ilimi wasu kuma da jahilci suna yin abubuwan da sun yi ta daga addini wasu sun sani kuma wasu ba tare da sun sani ba tare da cewa kullum malamai suna wa'azi suna gayin cewa kaza shirka ne wanda ya yi kaza ya zama mushriki wanda ya yi kaza ya bar addinin musulunci amma za ka gani mutane kamar ma sun maida wannan shirke-shirke shi ma addini ne bai yita daga cikin addini wani za ka yana cewa addu'a ce yake nema wani ka yana bin cewa neman tsari ne yake yi duka abubuwa ne babu wanda ake keɓanta da su in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba in ka yi wajen neman wannan addu'a aka sa ka kai yanka da alheri ka yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala a wannan yanayin da kake idan ka mutu Allah subhanahu wa ta'ala yi mamu tsari kai da kafirran da suke yahudawa da nasara duka dai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu cewa wa mushriki da mushrikai waɗanda suke bauta ma wani abu wanda ba Allah ba idan ka gani wanda ya ba aljani ba yanka ko aka sa shi da umarnin aljani ya yi wani abu wanda babu wanda ake yi wannan abu sai Allah subhanahu wa ta'ala to ka gani wannan ya sani bai sani ba ya sarrafa wani abu na ibada Allah ga wannan aljani kuma ya bauta ma wannan aljanin ne kamar wanda wani malami ko wani shehin shi ko wani wanda yake girmamawa zai kasance shi ne abubuwan shi a cikin abin da yake halal ko kuma a cikin abin da yake haram kawai halal a wurin shi abin da wannan ya ce mishi haka haram a wurin shi abin da wannan ya haramta mishi alhali kuma babu mai halittawa babu mai haramtawa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mata manzon shi ittaqu ahbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillah Adi ibn Hatim sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kirista ne lokacin da Allah ya saukar da wannan ayat na cewa sirriki malaman su da mutanen kirkin cikin su abun bauta ko ma bayin Allah sai ya ce ma manzon Allah ya manzon Allah mu ba mu kasance muna bauta musu ba bamu kasance muna bauta musu ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi shin ba su kasance suna halitta muku ba haram kuma ku halitta ta ba su kasance suna haramta muku halaka ba kuma ku haramta ta manzo Allah sallallahu alaihi ibn Hatim ya ce eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi tilka ibadatu wannan ita ce bautar tasu kenan duk wani mutum ko wani abun halitta da zaka dauke shi ka kai shi matsayin ya halitta maka kowa ya haramta maka to ka sani cewa kana bauta mishi kuma ranar gobe da kiyama Allah subhanahu wataala ya gaya mu cewa makomar wa'anda suke bauta ma wani Allah wanda ba shi ba ita ce wutar jahannama Allah subhanahu wataala ya yi mu tsari shi yasa bayan manzo Allah ya gaya mu sahabbai shi cewa babu laifin da ya girma kamar mutum ya hada bautar Allah da tawali a wani hadisi kuma yake ce musu ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa da ya zo zana waɗannan abubuwan abu na farko da ya gai shi ne ya ce ashirku billah yin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala dan haka wannan ke nuna muku cewa waɗannan kafirran da Allah subhanahu wataala ce innal ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikuuna fi naari jahannam khalidina fiha. Waɗannan kafirran sun yi shirka da Allah, sun hada sun ce Allah yana da wa qalat al yahud uzair ibn allah wa qalat al nasara masih ibn allah. Yahudawa sun ce uzair dan Allah ne, nasara kuma sun ce isa dan maryam dan Allah ne. Duka ba abun da suka yi wannan abun da suka yi shine Allah subhanahu wataala ya sa ya ce dukkan su mutane rayuwa ba ilama za su dawwama a cikin ta. Sananin wannan ne Allah subhanahu wataala yake cewa ta kadu samawati wal ardh ya tafattarna minhu wa tanshaqqa al ardh wa takhiru al jibalu hadda an da'u lir rahman walada wa ma yabghi lir rahman an yattakhidha walada. Allah subhanahu wataala yake cewa sama da kasa, sammai sama ta kusa ta tsatsage ta warwashe ta dinga walowa, kasa kuma ita ma ta tsatsage ta warwace ba dan komai ba, kuma duwatsu su narke su zama gari ba dan komai ba, saboda sun ce Allah subhanahu wataala yana da ta haka. Babu zalunci, babu mafi zunubin da ya girma kamar mutum ya gama Allah subhanahu wataala da wani, ya gama bautan Allah subhanahu wataala da wani. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce ulaika hum sharrul bariya, masu aikata waɗannan da yake fita, masu cewa Allah na da na, masu cewa Allah subhanahu wataala ba a bauta mashi shi kadai, dole sai an hada bautar shi da wani, ko da ba su ce ba amma ayyukan suna nuna. Masu zuwa wajen ƴan bokaye, wajen ƴan tsubu da sauransu ana yin abubuwa wanda kafirci ne, Allah subhanahu wataala ya ce babu mafi sharrin halitta a wannan sakamakon waɗannan mutane, ya ce ulaika hum sharrul bariya, waɗannan su ne mafi sharrin abin da Allah subhanahu wataala ya halitta. Kamar yadda Allah subhanahu wataala yake gaya wa Maryam, yake cewa inna sharra dawabi inda Allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Mafi sharrin dabbobi, ana ce mu mutum dabba a yaren larabci, Allah subhanahu wataala ya kira mutane dabba a alqur'ani guri wurare wanda suke masu yawa. Anan ma yace mafi sharrin dawa, abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta a ban kasa, yace wa'anda ba su yi imani ba, fa hum la yu'minun, wa'anda suka kafirce ma ayoyin Allah kuma ba su yi imani ba, su ne mafi sharrin halitta a ban kasa. Kenan wannan ke nuna mana duk sallan mutum, duk ibadan mutum, duk bautan mutum, duk yadda mutum zai kasance mai yawan ibada ne, idan ya riske Allah subhanahu wataala yana da shirka, to ya sani cewa ba zai iske komai ba na wannan aikin da yake. Allah subhanahu wataala sai da ya zana annabawa tare da cewa annabawan Allah masu mai, Allah subhanahu wataala ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, da sun yi shirka da duka ayyukan da suka yi, da sun duka Allah subhanahu wataala ya watsar da su, da duka sun yi zama aikin banza, Allah subhanahu wataala ba zai karbe su ba da waɗannan ayyuka, tare da cewa su annabawan Allah masu mai ba za su yi wannan shirka ba. Amma Allah subhanahu wataala ya gani ne, ana cewa a tamka tsakuwa dan ayatul zuhur, da Allah subhanahu wataala ya ce ma annabin shi da yayi shirka da aikin shi ya roshi, to ban dai wani bawan Allah wanda ba annabi ba, wani wanda kullun in sai ya tawaye gari ga in yayi mareci gari sai yayi zunubai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance bai yin zunubai, ya kasance masumi ne, amma tare da haka Allah subhanahu wataala ya ce da yayi shirka da ayyukan shi duka sun wace, da Allah subhanahu wataala ya warkar da duka ayyukan shi. Idan wannan ke nuna mana wannan shine makoman wa'anda suka kafirce ma Allah subhanahu wataala, kuma shine makoman wa'anda suke shirka, wa'anda suke gama bautan Allah subhanahu wataala da tawassubi. Allah subhanahu wataala bayan ya ga makoman waɗannan wa'anda ba su imani ba, sai yake gaya mana makoman wa'anda suka yi imani, yace innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khayrul bariya, lalle kuma wa'anda suka yi imani da wannan hujjojin da Allah subhanahu wataala ya tsayar, suka yi imani da manzannin da Allah ya turo, suka yi imani da littattafan da aka turo ma waɗannan manzannin, suka yi addini yadda waɗannan manzannin suka koya, ba su bi san zuciyarsu, ba su bi san ransu ba, suka tsaya suka tsarkake ibada ga Allah subhanahu wataala, wa amilus salihat, suka yi aiki kuma aiki wanda yake da gani, ulaika hum khayrul bariya, waɗannan su ne mafi alkhairin halitta Allah a ban kasa. Malamai tafsirin Ibn Kathir ke cewa innal ladina amanu, yace amanu bi qulubihim, suka yi imani da zakatansu wa amilus salihat yace suka yi aiki kuma da gabobin su wa Allah dubi jawarihi suka yi aiki da gabobin su kamar yanda jiya mun gani da kuma lokacin da muka zo tafsirin suratul asr illal ladina amanu wa amilus salihat muka ce ayyuka imani bai tabbatuwa mu'minin mutum bai cika mai cikakken imani sai ya gama da aiki saboda biyu ne suke tayya dai bai isa mutum ya ce yayi imani ya furta da baki amma kuma bai aiki dole sai ya gama da aiki shi yasa ana Allah subhanahu wataala bai ce innal ladina amanu ba kawai ya tsare sai ce innal ladina amanu wa amilus salihat lalle wa'anda suka yi imani kuma suka yi aiki bayan wannan imani suka gama da aiki wanda yake aiki nagari ulaika hum khairul bariya wadannan sune mafi alkhairin halitta Allah subhanahu wataala a ƙasa kenan wannan ke nuna mun mutum bai cika tabbataccen ne imani dole sai ya gama da ayyuka wanda suke ayyuka nagari Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa jazaa'u inda rabbi to su wadannan wanda suke imani dan mun ji su wa'atan wa'anda suka kafirce da abinda Allah subhanahu wataala ya musu kane na azaba Allah subhanahu wataala ya ce za su shiga wutar jahannama suna masu dawwama a cikin wannan wuri Allah subhanahu wataala sai ce su kuma wa'anda suka yi imani suka yi imani imani na gaskiya babu imani da babu munaici a ciki suka yi aiki kuma aiki wanda yake na ƙware aiki wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya saboda a cikin addini zaka ga sau da yawa mutane za su dinga roƙo da wasu abubuwa su dinga yin su suna tsammanin ayyuka ne suke yi na addini su kuma alhali babu wanda ya zo da su a cikin addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar da su ba waɗannan ayyukan duka ba su zama cikin ayyuka na gari malamai suna cewa ayyuka ba su karɓuwa sai da sharadi guda biyu mutum ya tsarkake niyya al-ikhlas wal mutaba'a mutum ya tsarkake niyya yayi wannan aikin dan Allah subhanahu wa ta'ala kai yayi shi dan wata duniya kai yayi dan wani na ganin shi kai yayi dan ka a ce ai wane yana da kokarin ibada wane yana da kokarin yin aikin Allah a kawai zai yi ne ba dan kowa ba in ciyarwa ce kai ya ciyar dan a ce wane akwai kokari wane yana tallafa ma talakawa ko kuma kai ya ciyar dan gobe ya dawo ya ce yana neman kuri'a ga wannan talakawa da ya ciyar da su a zai ciyar ne kawai dan Allah subhanahu wataala to wannan shine aiki wanda ake karba kuma sharadi na biyu shine wanda ya gama kuma amsa koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ga duk aikin da mutum zai yi da addini wanda yana ne lada a gare shi to ne sani cewa Allah subhanahu wataala ba zai karbi wannan aikin ba ba zai kalli wannan aikin bai karbe shi har sai ya cika wadannan sharadan guda biyu yayi wannan aikin dan Allah subhanahu wa ta'ala kai ya ne komi kai ya ne duniya da aikin shi kai ya ne wani amfani da zai dawo mishi da aikin shi kai ya nufi wani abu ko wani azu a gode mishi ko wani azu a girmama shi ko kuma kai ya ne yaban mutane dukkan waɗannan abubuwa ne wanda suna bada aiki ya ne Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kuma yayi amsa koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su da yawa za ka samu mutane suna da ƙoƙari suna son yin ibada suna son yin addini suna son su kusanci ubangijinsu amma rishin zuwa makaranta da rishin yin karatu za ka gani mutum yana yin karatun ne ko yana yin ibadan ne a bisa ra'ayin shi yanda ya ga dama kawai zai zo ya dinga yin wannan ibadan to kaga irin wannan ibadan mutum zai yi tai yayi ta wahala kuma Allah subhanahu wataala zai karɓanta saboda ba a yi ta ba a bisa yanda Allah subhanahu wataala ya umarta Allah subhanahu wataala ya ce wa'anda suka yi wannan imanin nagari kuma suka yi ayyuka wanda suke na kirki ya ce waɗannan su ne mafi alkhairin halitta su ne mafi alherin halitta a ban ƙasa kenan wannan ke nuna mana idan kafirai da wa'anda suka bauta ma'ayoyin Allah da mushrikai masu bautar wani abu wanda ba Allah ba sun kasance su ne mafi sharrin halitta a ban ƙasa to lallai tabbas wa'anda suka yi imani da Allah subhanahu wataala kuma suka yi aiki wanda yake nagari to waɗannan su ne mafi khairin halitta a sabon ƙasa Allah subhanahu wataala sai ya ci gaba da gaya a sakamakon su ya ce jazaa'u inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtiha al-anhaar sakamakon su a wurin ubangijinsu ta ce aljanna wadda take madawwama wadda babu mutuwa a cikin ta za su dangwama a cikin ta suna rayuwa mai dadi ta har abada Allah subhanahu wataala ce tajri min tahtiha al-anhar ƙoramai suna gudana ta ƙarƙashin su suna cikin aljanna suna bisa gadajen su ƙoramai na ruwa suna gudana a ciki kamar yadda Ibn Mas'ud yake ba da labari da cewa hanyar da wannan ƙoramai na ruwa suke bi lu'ulu'u ne da zinariya su ne hanyar da ruwan suke bi kenan ba irin ƙorama ba ta mu kanin duniya wanda zaka gani idan ta yi yawa ma zan da gini za ta yi idan ta yi yawa ɓanna za ta yi ko kuma sanyi ya yi ma yawa ita wacce daidai yadda suke buƙatar ta daidai haka ne ta yi shi yasa malamai suke cewa duk yadda mutum zai sifanta aljanna duk yadda mutum zai yi tunanin ya an goya ya ne aljanna take ba zai iya tunanin ta ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fiha ma la ainu ra'at a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gane shi ba kuma shi bai taba jin shi ba kenan wannan ke nuna mun akwai limomi wanda suke masu yawa wanda suke imani da Allah imani na gani suke aiki wanda yake aiki na ƙwarai to waɗannan su ne sakamakon su aljanna a wurin ubangiji za su tashi a rabo ba alkiyama Allah subhanahu wataala ya sa su a gidan aljanna shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mu duk wanda ya yi duk wanda ya mutu yana da imani da Allah bai hada Allah da wani a cikin shirka to zai shiga aljanna wani daga cikin sahabban manzo Allah yayi mamaki yace koda yayi zina yayi sata yace mushi koda yayi zina yayi sata kenan wannan ke nuna duk wanda ya yi imani a wani hadisi yace duk wanda ya mutu a cikin zuciyar shi akwai ƙwarar zarra ta imani zai shiga aljanna kenan wannan ke nuna duk wanda ya mutu da imanin shi bai shirka bai bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba to zai tashi ranar gobe alkiyama koda Allah subhanahu wataala ya kama shi da wasu laifuffuka to Allah subhanahu wataala zai sashi kaso ne Allah subhanahu wataala ya yi mu tsari ranar gobe alkiyama zai sashi kaso ne kuma ya hiddo shi daga wannan wuta ya zashi a cikin aljanna Allah subhanahu wataala manzo Allah ya gaya mu cewa babu wanda zai dangwama a cikin wuta tare da cewa a cikin zuciyar shi akwai ƙwarin zarra ta imani koda ya shige ta zai kenan wannan ke nuna mu yi kokari ko mun rin tabi ko mun tayi zai mutun ya rike imanin shi mutun kakka yarda a ce ma zo ga wani malami ai shi yana biyan bukatu babu wanda ke biyan bukatu sai Allah kakka yarda a zo a ce ma zo ga wani malami yana iya ma abunda kai ka san wannan abun kun ba Allah babu wanda ya isa yima shi dukkan wannan yana sa mutun ya rasa imanin shi kuma idan mutun ya mutu yana cikin wannan hali yana cikin wannan yanayin da tuba ba ya san cewa gobe da kiyama Allah subhanahu wataala zai gama shi tare da kawurai da jiwa su a cikin wutar jahannama kuma za su dawwama a cikin wannan wuta har abada Allah subhanahu wataala ya ce jazaa'u inda rabbil jannatu adn tajri min tahtiha al-anhar ta karkashin wannan aljannan da suke ciki ƙoramu suna gudana malamai suke cewa min tahti usuriha wa ashjariha ta ƙarƙashin gini gine-gine na 'yan aljanna da kuma itacen 'yan aljanna ta ƙarƙashin su wannan ƙoramun suke tafiya ta ƙarƙashin su wannan ƙoramun wanda suke za su dinga gangara suna tafiya kenan ba irin ƙoramu ne ba namu nan na duniya da muke gani a ƙoramu ne wanda Allah subhanahu wataala kaɗai ya san yadda suke Allah subhanahu wataala kaɗai ya san sifar su sifar da ke gare su da kyawu idan Allah subhanahu wataala ya samu aljanna za mu gane su shi yasa manzo Allah ke cewa a aljanna akwai abubuwan da dan adam bai taba gani ba kuma kunnuwan shi ba su taba shi ba kenan wannan yana daga cikin ni'ima ya aljanna Allah subhanahu wataala ce khalidina fiha suna masu dawwama a cikin wannan aljanna suna masu dawwama a cikin ta har abada malamai suka ce makifina fiha abada ba za su mutu a ciki ba ba za su yi rashin lahiya ba ba za su tsufa ba kuma ba za su gaji ba kuma ba za su kosa ba da duk abubuwan da suke ciki kuma ba za su rushi ba kuma duk wani abu na bacin rai ba zai same su ba dukkan komai wanda yake na ni'ima na ni'ima ne Allah subhanahu wataala ya taddawo shi a cikin aljanna duk wani abu wanda na kunci ne Allah subhanahu wataala ya cire daga aljanna shi shi yasa aljanna babu bacin rai aljanna babu rushi aljanna babu gaishiya aljanna babu koshi mutum ba zai ji ya koshi ba yau ne imomin duniya duk yadda mutum yake son abu yanzu azumi muke yi akwai zai duk yadda muke son ruwa duk yadda muke son mu kai azumi mu yi ciyeci zaka gani da kaci cikin kai cika sai ka gani abubuwan da kudin ka kasa ka sai amma ga sanan ka bar su sai dai ka ba wani bukaci baka iya ci ka koshi kenan Allah subhanahu wa ta'ala ce khalidina fiha suna masu dawwama a cikin malaman tafsiri suka ce ba su koshi babu koshi a cikin aljanna duk lokacin da aljanna ya bukace ci abinci ci zai kuma babu kashi a cikin aljanna babu tsari babu gajiya babu tsuwa ɗan aljanna suna nan kullun yanda suke yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halice su yau duk wata ni'ima da zamu dauko a duniya zamu gani duk yanda mutum yake cikin ni'ima yana tunanin wannan ni'ima akwai lokacin da za ta kare ko da baka kare ba ya san akwai lokacin da shi zai kare ya ta yaba wannan ni'ima amma kuma aljanna babu shi yasa malamai suka ce cikakken ni'ima ta tabbata ga aljanna ni'ima ce wanda take cikakka kuma ni'ima ta dindindin kowane lokaci a kowane lokaci dare da rana suna cikin wannan ni'ima kamar yadda hadisai suka inganta daga wannan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisai suna da yawa wanda ke nuna ya aljanna duk waɗannan abubuwan da muka gana babu su a aljanna Allah subhanahu wata'ala ya cigaba da cewa radiyallahu anhu wa radiyallahu Allah subhanahu wata'ala ya yarda da su wannan shine cika ni'ima ya aljanna Allah subhanahu wata'ala kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka yi misali kowa ya gama sabkin shi aka kai ɗan wuta wuta aka kai aljanna aljanna Allah subhanahu wata'ala zai zo waye ima ya aljanna alwishi na cewa ya yarda da su kuma ba zai taɓa yin mushi da su ba wannan shi ne cika ni'imar su kayan babban ni'ima wanda za ta zo masu ta ganin Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah subhanahu wata'ala bayan ya ce za su shiga aljanna kuma suna masu dawwama a cikin wannan aljanna har abada sai ya ƙara musu da wani ni'ima ta cewa Allah subhanahu wata'ala ya yarda da su waradu an kuma su ma sun yarda da Allah subhanahu wata'ala sun lamunce sun je sun iske abinda manzannin Allah sallallahu alaihi wasallam suke gaya musu gaskiya ne sun iske ni'imomin da ake gaya musu ga sunan kuma ga sunan cikin waɗannan ni'imomin su ma sun yarda da Allah sun lamunce da abinda Allah subhanahu wata'ala ya ba su yayin abu a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa har za su zo a tambaye su me suke so me suke ƙara tambaya suke nema na ni'ima sai su ce a su sun samu duk wata ni'ima da suke nema sun same ta saboda sun riga sun ga duk wani nau'in na ni'ima babu wani bukata duk zaren dan adam a aljanna zai ganin bai da wata bukata ta wata ni'ima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah subhanahu wata'ala ya jayi jabin da ke da kai tsakanin ya su sai su gane shi da sun ga ubangijin su Allah subhanahu wata'ala sai su ji kawon ma a lahirin ma a aljannan ma ba a taba musu wata ni'ima ba wanda ta kai wannan ni'ima kenan ya aljanna a ranar ba kiyama suna cikin jin dadi suna cikin ni'ima wanda ba ta musu kowa manzo Allah ya ce wa mu a cikin aljanna akwai abubuwan da idanu ba su gani ba kuma ji bai taba ji ba a taba kaista mu ji ba a ce akwai wani abu kaza iri kaza a wuri kaza kenan wannan ke nuna wani ni'ima ce wanda take bai dawwama ni'ima ce wanda take ta har abada Allah subhanahu wata'ala ya cigaba da cewa zalika liman khashiya rabba duka waɗannan ni'imomin wannan aljannan da muka gani da wannan ni'imomin na ganin Allah subhanahu wata'ala da yarda Allah da aljanna za su samu ba kowa bane zai samu wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce zalika liman khashiya rabba wannan ya tabbata ne ga wanda yayi tsoron ubangijin shi idan wanda yayi tsoron ubangijin shi yayi imani da manzon shi yayi ruku da abinda aka umarce shi da shi kuma ya guji abinda aka hane shi da shi wannan shine zai samu wannan imanin ranar gobe wannan shine zai samu wannan gidan da aljanna wanda Allah subhanahu wata'ala ya sifanta mu a cikin wannan sura idan wannan ke nuna mu cewa da mutum mai muna so mu samu aljanna to sai mun yi tsoron Allah matakan tsoron shi saboda tsoron Allah shike sa mutum ya yi riko da Allah subhanahu wata'ala ya yi riko da umarnin Allah subhanahu wata'ala kuma ya saba ma duk wani abu wanda saba Allah ne subhanahu wata'ala ya kauce ma duk wani abu wanda Allah subhanahu wata'ala ya hana shi duk lokacin da baba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya mu wani hadisi yake cewa me yin sata be yin sata a lokacin da yake da yana da imani haka kuma me shan giya be shan giya lokacin da yake shan wannan giya yana da imani haka me yin zina bai yin zina lokacin da yake wannan zina yana da imani. Dan duk wanda yake da imani yake jin tsoron Allah, wannan tsoron Allah nashi zai hana shi saban Allah subhanahu wataala, kuma wannan tsoron Allah nashi zai sa shi ya dinga riko da dokokin Allah subhanahu wataala. Shi yasa Allah subhanahu wataala ne ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari, to ga sakamakonsu Allah subhanahu wataala zai saka musu riga a aljanna. Amma ya ce wannan kuma ya tabbata ne ga wanda yake tsoron Allah subhanahu wataala. Kenan wannan ke nuna mun dole sai mun yi tsoron Allah subhanahu wataala idan muna son aljanna shi. Waɗannan ni'imomi da muka zani na cewa ya aljanna ba su tuba, ya aljanna ba su koshi, ya aljanna ba su gajiya, ya aljanna ba su kunci, ya aljanna ba su baƙin ciki, babu wata damuwa, babu wani ɓacin rai a cikin gidan aljanna. Duk mai son ya cimma wannan neman sai ya yi tsoron Allah subhanahu wataala, ya yi tsoron Allah a asirce, kuma ya yi tsoron Allah a bayyane a cikin dukkan lamuran shi. A cikin dukkan lamuran shi duka take tunda cewa akwai Allah subhanahu wataala. In ɗan kasuwa ne a cikin saye da sayarwar shi, ya yi tsoron Allah subhanahu wataala, ya tunda cewa dukka duk komai na kasuwanci Allah subhanahu wataala ya koya yadda za a yi shi. Kun ma'aikaci ne, ya yi tsoron Allah subhanahu wataala a cikin aikin nan da ya yi, ya sani cewa in ya yi sanyan kwantara ne da gwamnati zai shiga ƙare takwas, ya sauka ƙare ɗai, ko zai shiga ƙare takwas, ya shiga ƙare sha biyu, ya sauka ƙare sha biyu, to ya sani cewa in ya kwanta shi sai ƙare goma ya huta, to ya sani ranar gobe da kiyama Allah subhanahu wataala zai tambaye shi. Ya yi tsoron Allah subhanahu wataala. Haka kuma ma'aikaci ne wanda a masana'antar shi yake, shi ma ya yi tsoron Allah, ya kyautata masana'antar shi, ya yi adalci tare da wa'anda suke tare da shi suke aiki tare. Duk lokacin da mutum ya ji tsoron Allah, ya sa tsoron Allah a zuciyar shi, ya sa a zuciyar shi cewa akwai wani wanda ke kallon shi a dukkan lamuran shi. To duk lokacin da yake jin tsoron Allah, kuma yake riko da addinin Allah, kuma yake riko da umarnin Allah, kuma duk lokacin da yake ƙara gujewa abinda Allah subhanahu wataala ya kauce ya hane shi da shi, shi yasa kuma ba abinda ke sa bawa ya dinga tsoron Allah sai sanin Allah subhanahu wataala. Kuma ba abinda zai sa bawa ya san Allah subhanahu wataala sai ya tashi ya yi karatu, sai ya tashi ya nemi ilimi. Shi yasa kullum za ku ji ana cewa ba addini da gani, ba addini da na gani kakanni da uwaye suna yi, ba addini da kawai na ga mutanen gari suna yi, a dole mutum sai ya tashi ya yi ilimi. Kuma ilimin ka san Allah ka wajibi, dole mutum ya tashi ya yi ilimin da zai sanin Allah subhanahu wataala. Tunda babu yadda za a yi ka tsoron abin da baka sani ba. Duk yadda za ka yi ana tsoron Allah, tsoron Allah, idan mutum bai san Allah ba subhanahu wataala, za ka gani kawai yana gani ne ga baki. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa innama yakhsha Allaha min ibadihi ulama, suna tsoron Allah ne a cikin bayin shi. Ai tabbas wanda suka kasance suna jin tsoron Allah a cikin bayin Allah, yace su ne malamai, kenan su ne wanda suka san Allah mun kasance. Da haka dole mu tashi mu nemi ilimi, mu san Allah subhanahu wataala, musamman za Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da za mu samu tsoron Allah subhanahu wataala, lokacin za mu dinga jin tsoron shi, mu samu mu ci gara da mubarak ya Allah subhanahu wataala. Yace wannan falalai wannan nemomin da duk ya zamu, yace duka suna tabbata ne ga wanda ya tsoron Allah. Zalika liman kashi rabba, waɗannan nemomin baki ɗai suna tabbata ne ga wanda ya tsoron Allah subhanahu wataala. Kuma tsoron Allah zai tabbata dole sai mutum ya san Allah subhanahu wataala. Ko ba zai yi ba mutum ya san Allah yana zaune a majalisa su, ba zai yi ba mutum ya san Allah kullum yana zaune kowa gidansu, ba abin da ya sa gaba sai duniyar shi. Da ka gan shi yana karatu na duniyar shi ne, da ka ganin shi ya ɗauki wani abin karatu, to ba mamaki na harkar kasuwancin shi ne, ko kuma na harkar duniyancin shi ne. Amma addinin Allah subhanahu wataala za ka gani ana ganin zuwa makaranta da makauyaci, za ka gani mutum da ya kai wasu ɗan shekaru sai ya gani shi yanzu ya girmi a ce ya zo ya yi karatu, ya girmi a ce ya zo ya zamna a koya mashi karatu. Kuma lallai tabbas mutum ba zai san Allah shi ba har ya tsorace shi tsoro wanda ya cancanta gare shi, sai ya zauna ya yi karatu an gaya mashi wane ne Allah. Kenan Allah subhanahu wataala ya ce wannan aljanna ta yi tanin, wannan aljanna da ya ce ta wa'anda suka yi imani ce suka yi aiki na ware, to ba su tabbata tabbatuwa sai ga wanda suka yi tsoron Allah subhanahu wataala. Kuma a nan lokacin mu ya yi, kuma a nan muka zo ƙarshen wannan sura, kuma wannan shi ne majalisinmu na ƙarshe a cikin wannan wata mai albarka, watan Ramadan. ina a yau zamu rayu wannan tafsirin sai kuma wata shekara ko kuma anan gaba idan Allah ya kai mu mun samu wasu wata rana mun zako da su guda ne a sati mu ci gaba da yi amma ne na watan Ramadan anan muka zo karshen shi abinda muka gani na gaskiya Allah subhanahu wataala ya ba mu dada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya yafe mana.